الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتا بألله تبارك وتعالى تدكم ونرنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Juma'a 26 ga watan Sha'ban shekara ta 2434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 5 ga watan 7 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi na yau in tambayoyi suka iya gabata shine bambanci tsakanin nau'ikan haji guda uku kamar yadda bayani ya gabata haji kala uku ce kowane ɗaya daga cikin uku tabbatacce ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine su da yawa zaka gani a cikin littattafai in ma na hadisi ko na fiqh malamai sun yi tarjama anwa'ul haji ko kuma su ce anwa'un nusuk abinda suke nihi da annusuk anan wato ita ce haji nau'i na farko shine al-ifrad na biyu at-tamattu na uku al-iqran idan aka ce al-ifrad shine lokacin da mutum ya zo miƙati iya abinda zai takaita shine niyyar haji kawai lokacin da zai taga muryarsa sai ya ce labbaika hajjan idan ya zo birnin Makka zai yi dawafi shine dawaful qudum idan ya gama dawaful qudum kai tsaye yana iya gabatar da safa da marwa ko kuma ya jinkirta safa da marwa sai a ran 10 ga wata idan ya zo ya yi tawaful ifada sannan ya yi safa da marwa amma mu san da cewa lokacin da ya iso Makka in ya yi tawaful qudum kewayo 7 ya zo maqamu Ibrahim ya yi raka'a 2 to ba maganar kunce ihrami ba maganar aski duk wani abin da aka haramta masa lokacin da ya dau harami to zai ci gaba da haramta ma kansa waɗannan abubuwa kamar yanke farce kamar gusar da wani gashi kamar kusantar iyali kamar misali shafa turare irin haka nan ko daura aure ya daura ma kansa ko ya daura ma wani ko sanya wani dinkakken tufafi ko kashe nama dabba wanda take ta daji ma'ana horauta ko ya horauto ko ya taimaka a horauce ko yanke wata itaciya ta cikin harami duka wannan haramun ne a kansa sai an kai ran 10 ga wata lokacin da yazo yayi jifa na farko an gane ko a ran nan ne zai kunce ihrami ya sanya tufafinsa wanda suke na al'ada sanan ya gangaro Makka yazo yayi tawaful ifada in ya riga yayi safa da marwa a lokacin da yayi tawaful qudum to ba maganar maimaita safa da marwa shi kuma idan aka ce mutamatti ko kuma in aka ce alqarin alqiran kenan shine hada haji da umra a cikin niyya guda misali lokacin da aka zo miƙati ka dau harami sai ka ce labbaika hajjan wa umra ko labbaika umratan wa hajjan, ba bambanci bainar taqdim wa ta'khir. In ma ka ce labbaika umratan wa hajjan ko labbaika hajjan wa umra, ko kuma da lokacin da aka zo miƙati sai ka ce labbaika umra, kafin a iso Makka ka fara tawafi wanda yake tawafi wannan tawafi na umra sai ka shigo da hajji akan ta sai ka ce labbaika hajjan. Lokacin da ka iso Makka a matsayin ka na mai kirani, idan kai tawafi an sunnanta maka hukumin ce wajibi ne akan ka shine tawafin gudu, zaka zo kai tawafi kewayo bakwai. Idan ka gama wannan tawafi zaka zo makamu Ibrahim kai raka'a biyu. In ka gama, in kana da bukata kai tsaye kana iya gabatar da Safa da Marwa. Idan kai Safa da Marwa sai ka ci gaba da zama a cikin ihrami kamar yadda mai ifradi ya ci gaba da zama a cikin ihrami. Duk waɗannan abubuwa wanda ake kiran su mahzuratul ihram, wanda muka zana dazu, yanke farce, gusar da gashi, kusantar iyali, shafa turare, wato sanya dukkan tufafi, daura aure ko kashe nama na farauta ko kuma yanke itaciya, duka haramun ne shi ma akan wanda yake mai kirani. Sai an kai ran 10 ga wata lokacin da yazo yayi jifa na farko, sannan yayi tahallulul awwal. Waɗannan abubuwa suka halatta zai iya shafa turare, zai iya sanya kayan shi na al'ada, zai iya gusar da farce ko wani gashi na jikinsa, sannan sai yaje yayi tawafu da ifada. Kenan anan abin da muke so mu gane, da mai kirani da mai ifradi sun hado akan ci gaba da zama a cikin ikrami bayan sun zo sun yi tawafin gudu. Hallu sun dada gamuwa akan cewa da mai ifradi da mai kirani iya abin da yake kansu Safa da Marwa daya, an gane ko? Amma tawafi tawafi biyu ne, akwai tawafin gudu sannan kuma akwai tawafin ifada wanda za su yi shi a ran 10 ga wata. Na uku shi mai tamattu'i, idan aka zo miƙati zai ce labbaika umra kawai, ko ya ce labbaika umra mutamatti'an biha ila al-hajj. Idan aka zo Makka zai yi tawafi, idan ya gama tawafi sai ya zo makamu Ibrahim yi raka'a biyu, idan ya gama sai ya yi Safa da Marwa, in ya gama Safa da Marwa sai ya je ya yi aski, idan ya yi aski sai ya kunce wannan ihrami sai ya sanya kayan shi na al'ada, ya halatta ya shafa turare, ya halatta ya yanke farce, ya halatta ya kusanci iyalin shi da duk wasu abubuwa wanda da an haramta masa, an gane ku? Wannan tawafi da Safa da Marwa da na umra ne, sannan sai ya ci gaba da zama a birnin Makka. Ran 8 ga wata yawmut tarwiya, a ran nan kuma sai ya yi wanka ya saka ihrami kan, sannan sai ya daga muryarsa labbaika hajji, daga ran nan kuma zai fara aikin hajji. Ran 10 ga wata in an zo an yi jifa sai ya zo nan Makka sai ya yi tawaful ifada, in ya yi tawaful ifada sai ya yi Safa da Marwa, wannan Safa da Marwa da zai yi ta hajji ce waccan da ya ta farko wannan ta umra ce. Bambanci tsakanin mai tamattu'i da mai kirani, tsakanin mai kirani da ifradi, tsakanin su da mai tamattu'i, anan mai tamattu'i iya abin da yake kan shi tawafi biyu da kuma Safa da Marwa biyu. Tawafin sa na farko da Safa da Marwa na farko wannan na umra ne. Na ran 10 ga wata tawafin da zai yi tawafi ne na haji wanda ake kira shi tawaful ifada, sannan kuma Safa da Marwa tana kan shi domin ita ma rukuni ce daga cikin rukunin haji. Inda suka sake gamuwa suka rabu, kasancewar anan da mai tamattu'i da mai kirani kowa wajibi ne ya bada hadaya, domin kowane ɗaya daga cikin su ya je hi tsuntsu biyu da dutsi ɗaya, abu laguro ɗaya kowa ya samu yayi haji yayi umra. Amma sabani ga mai ifradi babu wajibcin hadaya akan shi illa kasancewar an so in yana da hali ya bada hadaya, an gane ko? Kenan anan idan muka gane duka bambancin takaitacce ne, akwai inda suka gamu akwai inda suka rabu. Kenan anan abinda muke so mu gane, mai ifradi da mai kirani sun gamu a wajen kowane ɗaya daga cikin su cewa Safa da Marwa ɗaya take kan shi, an gane ko? Amma idan suka zo za su yi tawaful gudu, inda suka sake gamuwa wuri na biyu da mai ifradi da mai kirani in suka zo suka yi dawaful hudum za su ci gaba da zama a cikin ihrami sai ran 10 ga wata za su kunci a inda suka rabu da mai tamattu'i shi mai tamattu'i daga yazo yayi dawafi yayi safa da marwa kenan anan shi zai kunce ihrami ya ci gaba da duk wasu abubuwa wanda da an haramta masa kaga anan ya bambanta kenan da mai tamattu'i da mai kirani da mai ifradi sannan kuma inda suka ƙara bambanta shi mai tamattu'i safa da marwa biyu take kanshi dawafi biyu yake kanshi wannan dawafi na farko dawafi ne na umra safa da marwa ta farko ta umra ce kenan anan a ran 10 ga wata da dawafin sa da safa da marwa wannan gaba ɗaya na haji ne a inda kuma mai kirani da mai tamattu'i suka haɗe kenan suka ware mai ifradi da mai kirani da mai tamattu'i kowa wajibi ne ya bada hadaya kowane ɗaya daga cikin su dole ne ya bada hadaya amma sabani ga mai ifradi shi ba wajibi bane to kowane nau'i daga cikin nau'ikan nan guda uku idan mutum yayi hajji dai illa kasancewar fiyayyen nau'i kamar yadda ƙarin bayani zai zo a darasin mu na yau shine tamattu'i kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya sanya sahabbansa suka yi amma shi iya abin da yayi kirani idan haka wasu malamai suka tafi akan cewa fiyayyen nau'i daga cikin nau'ikan haji gaba ɗaya shine kirani domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi Allah ko ba zai zaba ma manzansa wani abu kwaci wanda yake fiyayye malaman da suka ce tamattu'i shi yafi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk sahabbansa waɗanda suka ɗauko niyyar haji manzon Allah ya ce kowa ya kunce mai da taura ya ce ni ma in ba dan na kuro hadaya ba manzon Allah ya ce irin abin da kuka yi tamattu'i ni ma da shi zai yi don haka anan malamai suka ce to tamattu'i shine fiyayye don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna uzurin da yasa shi ma bai ba dan ya riga ya kuro hadaya su malaman maliki ya ce suka yi ifradi shi yafi saboda suna ganin cewa iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ifradi ne amma a magana mafi inganci iya abinda yayi kirani yayi kamar yadda zai zo a darasin mu na yau ala abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu man saqa budna ma'a ala haddathana yahya ibn bukayr ala haddathana al-layth هو ابن سعد الفهمي المصري عن أقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأحدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أحدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أحدا فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجا ومن لم يكن منكم أحدا فليقف بالبيت وبالصفا والمروة وليكسر وليحلل ثم ليحل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف حين قدم مكة واستسلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعة فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجة ونهر هديه يوم النهر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس وعن أروى يعني ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da mutumin da ya koro wato hadaya tare da shi kamar yanda ya gabata a darasinmu na Tirmidhi al-Budul jami'i ne na badana in aka ce badana wato shine raƙumin da aka iya masalamtu ko aka iya hawa ayi bulaguro kamar yanda rahila duk raƙumin da za a iya masa labtu ko za a hau a yi labaru sawa an namiji ko mace shine ake kira da hadaya ke domin ita hadaya kamar yadda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya inganta a yanka raƙumi sai raƙumin da ya cika shekara biyar an gane ko duk raƙumin da ya kai shekara biyar ba za a iya hawa a yi labaru a kansa kuma za a iya masa labtu to shine anan shine yace babu man saqal hudna ma abinda ake nihi da al-hudun anan kenan hadaya kenan kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa wal hudna ja'alna halakum min sha'irillahi lakum fiha khair abinda Allah yake nihi da al-hudun anan sune kenan hadaya ma'ana hadaya wanda ake aikawa zuwa wato masallaci mai alhurma domin a yanka gaci kamar yadda bayani ya gabata in aka ce alhadiyu shine malamai suka ce mayu huda ila baitillahi alharam min bahimati al'an'am taqarruban ila Allahi azza wa jalla duk abinda ake korawa ake bada shi a matsayin kyauta zuwa masallacin Allah mai alhurma na dabobi waɗanda suke da ni'ima raƙuma da shanu da tumaki da awaki domin neman kusaci ga Ubangiji subhanahu wata'ala shine anan kenan mine da hukuncin mutumin da ya koro hadaya tare da shi shine anan malam sai ya shigo da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa tamatta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi hajjatil wada'i lil umrati ila al-hajj yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi tamattu'i da umra zuwa ga haji a hajjin sa wanda take ta ban kwana akan wannan gaba wasu malamai suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tamattu'i yayi illa kasancewar malamai suka ce at-tamattu anan ana nihi ma'anar shi kenan a ruga ma'ana wasu ayyuka waɗanda suke na umra ma'ana sun saraya kamar misali irin fita zuwa miƙati domin ɗaukan harami wanda yake na umra da sauran wasu ayyuka waɗanda suke na umra shine ake nihi da tamattu'i anan domin sun saraya daga kan mutumin da zai yi kirari amma ba ana nihi ba tamattu'i wanda nau'i ne daga cikin nau'ikan haji guda uku domin dalilai sun gabata iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tamattu'i kuma a wannan hadisi wannan kirani a wannan hadisi zamu ƙara tabbatar da cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shine kirani don haka lafazin tamatta'a anan kenan ma'ana a yare wanda yake na larabci ba a shar'ance ba don haka wasu malamai suka awwala suka ce tamatta'a ma'ana ya sanya mabiyansa cewa sun yi tamattu'i amma shi iya abin da yake kirani to shine anan yace tamatta'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi hajjatil wada'i bil umrati ila al-hajj wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin sa ta ban kwana wato yayi tamattu'i da umra zuwa ga haji kenan anan irin fita zuwa miƙati da sauransu domin abubuwa ne waɗanda sun saraya abu laguro ɗaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jimulce su wa ahada fasaqa ma'ahu al-hadiya min dhil hulayfa manzon Allah ya bada hadaya ya koro hadayar wato tare da shi tun daga nan dhil hulayfa wanda dhil hulayfa kamar yanda bayani ya gabata shine miƙati na mutanen Madina an gane ko tsakanin shi kenan da birnin Madina kusan tafiyar kilo 12 ne anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan ya kuro hadayarsa har izuwa Makka, tafiya ta kilo 450 kamar kenan daga Damagaran zuwa Kwalli. Dukkan wannan hadaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuro daga nan birnin Madina, tare da cewa Aliyu dan Abi Talib ya kuro masa wasu daga birnin Yaman. Don haka wannan kenan, a wannan gaba dalili ne shine mahallu shahid, mutum ya kuro hadaya tare da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuro ta. Sai ya ce wa bada a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ahalla bil umra. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farkon abin da ya fara da shi shine manzon Allah ya daga muryarsa game da umra, yace labbaika umra. Thumma ahalla bil hajji, sannan kuma manzon Allah yace labbaika hajjan. Wannan kenan a lokacin da taguwarsa ta daidaita da shi, ya buga ya haura gumunsa ya buga shi, raƙumi ya tashi yayi tsaye, a wannan lokaci za a kama hanya. Manzon Allah yace labbaika hajjan, kamar yadda hadisi ya gabata. Haka Ibn Umar Allah ya ƙara masa yadda, wato ya tabbatar mana cewa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi. Kenan abinda muke so mu gane, a farko cai labbaika umra, sannan kuma sai yace labbaika hajjan. Kenan anan ya shigar da menene hajji kenan akan umra. A farko cai labbaika umra, daga baya kuma sai yace labbaika hajjan. Kenan ya hade su a jumulce gaba dayansu. Shine anan Ibn Umar sai yace fatamatta annasu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama bil umrati ila alhajji, jama'ar da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai suka yi tamattu'i da umra zuwa ga hajji. Kenan kowanne ɗaya daga cikin su niyyar wato umra ya fita da ita, faka niyyar hajji kenan. An gane ku? Kenan anan sun yi tamattu'i da umra zuwa ga hajji. Shine sai yace fa kana minan nasi man ahada fasaqal hadi, daga cikin jama'a akwai wanda ya ku ya bada hadaya, ya kuro hadayar tare da shi. Kenan daga cikin jama'ar da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man lam yuhdi, wato daga cikin su akwai wanda bai kuro hadaya. Falamma qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama Makka, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso birnin Makka, qala lin nasi, manzon Allah sai ya faɗa ga jama'a, man kana minkum ahada fa innahu la yahillu li shay'in haruma minhu hatta yaqdi hajja. Manzon Allah ya ce duk wanda ya kuro hadaya daga cikin ku, to ya san da cewa baya halatta ga wani abu da ya haramta gare shi sai ya kai lokacin da ya cika hajji shi. Lafazin alqaba anan bi ma'ana al-itimam, kamar yadda Allah ya ce thumma liyaqahu tafasahu hatta yaqdi hajja, ma'ana sai ya gama hajjin sa, ma'ana ya cika ta. Kenan anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bayyana mana cewa duk mutumin da ya kuro hadaya lokacin da aka iso Makka, idan aka yi dawafi, wannan dawafi na shi dawaful qudum ne. Idan yayi wannan dawafi, yayi raka'a biyu a maqamu Ibrahim, idan yayi safa da Marwa a wannan lokaci, ko kuma ya jinkirta safa da Marwa, to ba zai kunce harami ba. Ya tabbatar da cewa duk abubuwan da ya haramta gare shi kafin a zo nan, na yanke farce da gusar da gashi da sanya dunkakken tufafi da sauransu, to zai ci gaba da haramta ma kansa waɗannan abubuwa. Shine manzon Allah ya ce hatta ya qadi hajja, sai ya cika hajjin shi kenan. Sai an kai ran 10 ga wata lokacin da aka zo aka yi jifa na farko, sannan a wannan lokaci ne kenan yayi tahallulul awwal. Idan yayi jifa na farko zai yi aski, zai yanka hadaya, a wannan lokaci zai iya yanke farcen sa, ya sanya dunkakken tufafi, ya shafa turare, kusantar iyalinsa ne kadai ba zai yi ba sai idan ya je ya yi dawafu da fara. Shine anan da ya ce falamma qadima annabiyyu sallallahu alaihi wasallama Makka, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso birnin Makka, qala lin nasi, sai ya faɗa ga jama'a, man kana minkum ahada, duk wanda ya bada hadaya daga cikin ku, fa innahu la yahillu li shay'in, ma'ana duk wanda ya kuro hadaya, manzon Allah ya ce baya halatta ga wani abu, a takaice wani abu baya halatta gare shi haruma minhu, abin da ya haramta gare shi kafin a zo wannan wuri. yace hatta ya kabiya hajji sai ya cika hajjinsa. Kenan anan zamu gane cewa duk mutumin da ya koro hadaya to iya abin da yafi dacewa yayi kirani, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan ya nuna musu kirani za su yi duk wanda ya koro hadaya. Kuma anan zamu gane cewa ashe shi mai kirani idan aka zo maka in yayi dawafi yayi safa da Marwa, kenan zai ci gaba da zama a cikin wannan ihrami ba zai kunce ba sai a rango maka wata. Kamar yanda anan yace la fa innahu la yahillu li shay'in haruma minhu hatta yaqdi hajja, sai yace wa man lam yakum minkum ahada, yace duk wanda bai koro hadaya daga cikin ku fali yaquf bil baiti. Manzon Allah yace to idan an isa, manzon Allah yace yayi dawafi ke wayo bakwai wabi safa wal marwa, sannan yayi dawafi da safa da marwa, anan asayu bainas safa wal marwa, don haka shi ma ana kiran shi dawafi. Ad-dawafu bis-safa wal marwa, ko kace as-sa'yu bis-safa wal marwa, kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi adabin sa akan ad-dawafu bil bait, cai fali yaquf bil baiti wabis-safa wal marwa, ai wali yaquf bis-safa wal marwa, sai yace wali yuqassir, idan yayi safa da marwa ya gama, manzon Allah yace sai yayi saisaye, ma'ana ya rage gashin sa. Kenan wannan in guri ya riga ya kure, yana tsammanin cewa a ran 10 ga wata ba zai samu gashin da zai aske, in har ya riga yayi aske to abinda ake bukata mutum sai ya saisaye, mutumin da gashin sa bai tuhuwa da wuri duka bai wuce ba kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku abu da aikin haji a irin wannan lokaci, to anan in ka tabbata a ran 10 ga wata ba za ka samu gashin da zaka aske to abin da ya dace in kai wannan umra kai saisaye, amma in ka tabbata gashin ka zai iya fitowa to abin da aka fi so in kai umra kin ka ya aske. Saboda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ran 5 ga watan Zulhijja, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka shigo birnin Makka 5 ga watan Zulhijja, iya abin da ya rage a fita ayyukan haji kwana uku, suka kwana ran 6 ran 7 ran 8 ga wata aka fita Mina domin aikin haji. Kenan tsakanin wannan saisaye da aski da aka yi na ran 10 ga wata duka kwana nawa ne? Kwana 5. Don haka anan yace musu wal yuqassir, wato sannan mutum yayi saisaye wal yahlil, anan manzo Allah sai yake cewa ma'ana duk wani kenan wal yahlil ya halatta ma kansa duk abin da da ya haramta, kenan anan amr ne amma bi ma'ana al-qabr, ma'ana ya zamanto kenan halalan duk wani abin da da ya haramta a kansa na sanya dinkakken tufafi ko yanke farce ko gusar da gashi ko shafa turare ko kusantar iyali, duka a yanzu ya halatta gare shi. Kenan wannan gawa ake nihi mutumin da bai koro hadaya ba, anan manzo Allah ya sanya niyyar su ta haji su warware ta su maida ta umra, shine yace duk wanda bai koro hadaya tare da shi, manzo Allah yace fa an gane ko, shine yace wa man lam yakum min wa man lam yakum minkum ahada, duk wanda bai koro hadaya daga cikin ku, manzo Allah yace to fa ya dub bil baiti, in an zo yayi dawafi wa bis safa wal marwa, yayi safa da marwa, in ya gama safa da marwa wal yuqassir, manzo Allah yace yayi saisai. Amma mi ya faɗa ga mai kirani mutumin da ya koro hadaya, shine anan yace fa innahu la yahillu li shay'in haruma minhu hatta yaqdi hajja, amma shi anan sai aka ce wal yuqassir, ma'ana yayi saisaye wal yahlil, sannan kuma ya zamanto kenan halalan duk wani abin da da ya haramta gare shi to yanzu halaka ne tunda yayi dawafi yayi safa da marwa ya gama umra kenan. Thumma li yuhilla bil hajji, sannan kuma a ran 8 ga wata yawmut tarwiya, manzon Allah yace ya daga muryarsa game da haji, al-ihlal kamar yanda bayani ya gabata shine raf'u saut aluga, amma abinda ake nihi anan shine wato daukaka murya game da abinda mutum yake nihi yi na haji, shine anan yace thumma yuhilla bil haji, kenan ya daga muryarsa game da haji a ran 8 ga wata sai yace labbaika hajja. Kenan in aka wayi gari yawmut tarwiya zai yi wanka irin wankan da yi lokacin da aka zo miqati, wanka wanda yake na daukan harami, sannan ya tube dukkan wasu dinkakken tufafi a na jikinsa indai namiji ne, sannan sai ya daura wannan zani ya yafa mayafi, sannan sai ya ce labbaika hajja, daga wannan lokaci kuma sai ya ci gaba da fadar labbaik Allahumma labbaik a rannan da hantsi kuma sai a fita a kama hanyar Mina shine anan yace thumma li yuhilla bil haji sannan wato sai ya dauka kamar ya game da haji to shi mai kirani mai aka fada a bayansa a baya ba a ce ba thumma li yuhilla bil haji saboda dama a cikin ihrami yake a ran 8 ga wata kawai ba maganar wani wanka da wani wannan sai in yasu dama a cikin harami yake sai yace fa man lam yajid hadiyan duk wanda bai samu hadayar da zai bada kenan shi mutumin da yayi tamattu'i dama bai samu dama bai koro hadaya sai yace fa li sun salasata ayyamin fil haji manzo Allah yace yayi dawafi wannan fa li sun salasata ayyamin fil haji wato yayi azumin kwana uku a nan Makka wannan azumi uku kamar yanda bayani ya gabata kafin a fita ayyukan haji mutum yakan iya gabatar da su yana iya azumtar wato shine 6 da 7 da 8 idan bai samu azumtar waɗannan kwanuka idan aka sauko daga Arafa kenan ran 10 ga wata damar lallaye ne lallaye ko ba a azumi to 11 da 12 da 13 ya halatta ya azumci waɗannan kwanukan uku shi an masa rango ne zai iya azumtar su tare da cewa in dai ba mai tamattu'i ba ko mai kirani wanda bai samu hadaya ba to ba maganar mutum ya azumci 11 da 12 da 13 haramun ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kwanukan mina kwanuka ne na ci da sha ba kwanukan azumi bane shi kadai ne aka masa rango mai zai iya azumtar 11 12 13 mutumin da bai samu hadaya ba shine anan yace fal yasum salasata ayyamin fil haji anan fil haji ana nihi fi Makka sai ya azumin kwana uku wa sab'atan idza raja'a ila ahli ran da Allah ya dawo da shi zuwa ga iyalinsa an gane ku to sai ya azumci azumi 7 shi ne can ubangiji ta'ala yake cewa faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila shine anan ibnu umar yace fa tafa hina qadima makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka isa birnin Makka manzon Allah yayi dawafi wastaslama rukuna awwal shay'in farkon abinda manzon Allah ya fara da shi lokacin da aka iso Makka shine sunbantar wato bakin dutse don haka abinda yake sunna ga mai dawafi idan ka zo farko zaka je wajen Hajarul Aswad wanda a Hausa muke kiran shi wurin shan nono mutum sai ya je ya sanya kanshi sai ya sunbance shi in shigar da kai bai samu ba sai mutum ya dora hannun shi akan dutsen sannan sai ya sunbance hannun wannan dama ta biyu idan bata samu ba dama ta uku daga inda kake nesa da shi sai ka daga hannu kai nuni kace bismillah Allahu akbar amma ba za ka sunbance hannun kenan yanda ake sunbanta in ma ka dora bakinka akan shi ka sunbanta in baka samu dora bakinka akan sa sai ka dora hannunka kenan sai ka sunbanci hannun ko kuma wani abin da kake rike da shi a hannunka ko wata sanda sai ka dora shi akan sannan sai ka sunbance ta dama ta uku shine zaka yi nuni amma in ka yi nuni ba za ka sunbanci hannun ba kamar yanda bayani ya gabata shine anan ibnu umar yace fa tafa hina qadima makka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa Makka tawafi shine farkon abin da manzon Allah yayi shine yace wastaslama rukuna awwal shay'in farkon kenan abin da ya fara lokacin da zai yi tawafi shine sunbantar wannan dutse thumma khabba thalathata abwaj sannan manzon Allah sai ya sassaka kewayo uku na farko kenan wannan abin da muke so mu gane tawaful qudum da dawafi wanda yake na umra sunna ne a kewayo uku na farko ga maza wato shine su yi sassaka in aka ce sassaka a Hausa kenan abinda ya wuce tafiya amma bai kai gudu ba kenan me zaka faɗa kenan dan gudu shine kai ba tafiya ba kai kuma ba gudu ba ne okay to dan haka shine yace thumma khabba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sassaka thalathata adwaj wato tawafi uku na farko kenan kewayo uku na farko sassaka manzo Allah yi bayani ya gabata dangane da sababin yin wannan sassaka domin nuna ma mushrikan Makka cewa jama'a ta mu'mine a yanzu ma akwai kuzari tare da su, ba abin da ya taba lafiyar su akan hijirar da suka yi zuwa Madina kamar yadda su suke yayata a birnin Makka. Ai za su iso ku gansu dijikin su ya kanjame sun bushe, yunwa ta cin musu. Da aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sassaka, yace sahabbai kowa yayi sassaka a kewayo uku na farko, wanda alama ce mai nuna cewa akwai kuzari tattare da su, saboda duk wanda rauni ya cin masa tafiya ma daga kafa ma zai masa wahala. To ga ya wannan sassaka suka yi. Sannan manzon Allah yace kuma kowa ya fuddo kafadarsa ta dama domin a nuna musu cewa a koshe muke sabanin yanda suke yayatawa. Dan haka kenan anan zamu gane tawaful qudum ga maza sunna ne su fito da kafadar dama, sunna ne ke wayo uku na farko su yi shi da sassaka, haka mai umra shi ma sunna ne a kan shi. Kenan tawafi ake wayo uku na farko tawafinsa na umra yayi sassaka shi ma kuma ya fito da kafadarsa ta dama. Shine anan yace umma khabba, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sassaka talatata abwa, wato ake wayo uku na farko wa masha arba'an, cikon hudun kenan, cikon bakwai kin manzon Allah sai yayi su da tafiya. Amma shi yin sassakar sai in babu cinkoso ka samu kenan tazara ka samu fili, amma in jama'a ta yi jama'a baka samu ba inda zaka yi sassaka, to wannan sassaka ta sauka daga kanka. Sai yace faraka'a hina qaba qawafahu bil baiti inda al maqami raka'atayn, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a biyu a nan makamu Ibrahim, wato lokacin da ya gama tawafin. Thumma sallama, sannan ya salamce fa sarafa fa at-safa, manzon Allah ya juya ya tafi zuwa Safa. Illa kasancewar kar mu manta kamar yanda ya gabata, lokacin da ya gama raka'a biyu a gindin makamu Ibrahim sai da ya sake dawowa wajen Hajarul Aswad ya koma sunbanta shi, sannan kuma ya kama hanya ya shiga wajen Safa. Shine yace fa atas Safa, sannan manzon Allah ya je kan Safa. Fa tafa bis Safa wal Marwati sab'ata aqwaf, sannan yayi kenan kewayo da Safa da Marwa wato su bakwai. Kenan wannan gaba ta biyu dangane da as-sa'i baina Safa wal Marwa, kana iya kiran shi at-tawafu baina Safa wal Marwa, wanda Safa da Marwa shi kai kawo ne, daga nan Safa ka je Marwa, kamar misali daga wannan bango ne wannan rumfar ka je can, kenan daga nan in ka je can sai ka ce daya, idan ka dawo sai ka ce biyu, idan ka koma sai ka ce uku, idan ka dawo hudu, idan ka koma biyar, idan ka dawo shidda, idan ka koma bakwai, kenan ka fara da Safa ka gama da Marwa, ba ana nihin sai ka je ka zo ka ce daya. Sabani ga tawafi, daga nan Hajarul Aswad kake farawa sai ka kewayo daidai da shi, sannan zaka ce daya, an gane ko? Amma ita Safa, daga Safa in ka je Marwa sai ka ce daya, idan ka dawo kenan sai ka ce biyu. To shine anan yake cewa babba bis Safa wal Marwati sab'ata abwab, wato yayi kai kawo tsakanin Safa da Marwa wato ke wannan su bakwai. Thumma lam yahlil min shay'in haruma minhu hatta qada hajja, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bai halatta ba gare shi wani abu da ya haramta gare shi sai da ya kai lokacin da ya cika hajjinsa. Shine kenan ran 10 ga wata shi kenan at-tahallulul awwal, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaje jifa na farko. Kenan kar mu manta a baya me yace, ya faɗa ga duk mutumin da ya koro hadaya cewa fa innahu la yahillu li shay'in haruma minhu hatta yaqdiya hajja. To haka anan Ibn Umar yake bamu labarin cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tawafi ya gama, sannan sai yaje yayi raka'a biyu a makamu Ibrahim, da ya gama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yaje Safa da Marwa. Kenan anan kuma zamu fa'idanci cewa shi mai kirani yakan iya gabatar da